Yadda manyan malaman addinin musulunci suka shige gaba domin jagorancin addu'o'in neman mafita game da matsalolin tsaro a lardin Zazzau kenan. Matakin da shine irin shi na farko a lardin tun bayan fara samun hararen yan bindiga da sauran matsalolin tsaro. Wasu daga cikin malaman da suka jagoranci addu'o'in dai sun ce sun fahimci matsalar tsaro ta sha karfin gwamnati ne. Shi yasa suke ganin lokaci yayi a koma ga Allah mahalicci domin neman mafita.
To sunana ta nema Abubakar. Duk musiba in ta yawaita Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarni sahabban su a fita wajen gari domin a roƙo sauki. To shi yasa mutanen Zariya suka ga muhimmancin su tashi, su rahi da sunnar manzon Allah shine su yi abinda Annabi yayi, ko muna sa ran hakan shine zai kawo mana mafita insha Allah.
Sunana Shamsuddin Ali mai Yasin, garkon makarantar Zazzau. To Zariya, in ka kalli Zariya, barikin sojoji ne suka zagaye ta fa. A ce waɗannan mutanen suna shigowa Zariya ga police station, ga jami'an tsaro ko ta ina, amma suna shigowa Zariya suna cin karansu ba wani babbaka. Hakika mun gane cewa mutanen nan sun fi ƙarfin gwamnati. Duk wanda bai faɗi haka ba kuma munafiki ne. Saboda haka abinda ya rage mana kawai shine a matsayin mu na masu hankali waɗanda suke da imani, to mu koma wurin Allah, kuma mu yi kokarin gyara alaƙar mu da sauran ƴan uwan mu da kuma alaƙar mu tsakanin mu da madi Allah. Kowannen mu ya san abin da yake yi mara kyau. Yayi kokarin gyarawa ya canza a koma gurin Allah 100%.
Dama ganin gazawar gwamnatin da wasu ƴan ƙasa ke yi yasa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Fa'i jawo hankalin al'umma baki daya.
Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro bane, kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa, amma kullun a rika cewa ai ba a komi ai soje. Mu kuma kullun muna samun rahotanni ko shekaran jiya an kashe mana dan sanda daya, ko jiya an kashe soja. Waɗannan sojojin mutane ne, suna da iyalai, suna da ƴan uwa, amma ana kashe su wurin wannan aiki. Amma sai ya ga mutane su fito suna zagi, suna tsinuwa, suna cewa ba a yin komi. Wannan ba daidai bane.
To ko wannan na nufin gwamnati ta shawo kan matsalolin tsaron da ke damun jihar Kaduna kenan? Malam Samuel Aluwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Ba wai gwamnatin jihar Kaduna tana nufin ba a samu matsala bane, a'a. Ba kuma muna nufin cewa mun shawo kan wannan matsalar 100% bane, a'a. Muna da matsala, muna sane, kuma muna iya bakin kokarin mu. Akwai wasu bayanai wanda ba za mu iya yi ba, amma ina tabbatar maka muna iya bakin kokarin.
A baya dai kananan hukumomin giwa da birnin Gwari ne ke fama da matsalolin tsaro a lardin Zazzau baki daya, amma ƴan kwanakin nan ƴan bindigan sun matsawa hanyar Kaduna zuwa Zariya da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuba Malli da ke Zariyan da ƴan bindigan suka kai harhare har su uku. Ga ita kanta Zariyan da garuruwan da ke kewaye da ita ke ta fama da irin waɗannan harhare na ƴan bindigan da ke sace mutane. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.